at Revelation Music.
Hey, if you have Jesus, you have liberty. Hallelujah.
Inakafin Shaitan, Zunda Yesu Yana Zuchiata. Inakafin Shaitan, Inakafin Shaitan, Zunda Yesu Yana Gefena. Inakafin Shaitan, Inakafin Shaitan, Zunda Yesu Yana Gabana. Inakafin Shaitan, Inakafin Shaitan, Tunda Yesu Yana Kewaye. Inakafin Shaitan,
Babu O Samsa,
Babu O Samsa,
Babu Babu, Babu Babu,
Babu
Babu, Babu Babu,
Babu
O Agia, O Office, Ko amatana, ko amatanka. Bisa yayana, bisa yayanka. Ko arayuwa na, ko anaka. Inakafin Shaitan, Tunda Yesu Yana Zuciyata. Inakafin Shaitan, Inakafin Shaitan, Tunda Yesu Yana Gefena. Inakafin Shaitan, Inakafin Shaitan, Tunda Yesu Yana Gabana. Inakafin Shaitan, Inakafin Shaitan, Tunda Yesu Yana Kewaye. Inakafin Shaitan,
Babu O Samsa,
Babu O Samsa,
Babu
Babu, Babu Babu, Babu Babu, Babu Babu,
Babu
Koa Tue, Koa Afrika, Koa Karatuna, Koa Naka, Koa Gidana, Koa Naka, Koa Darina, Koa Naki.
Inakafin
Shaitan, Tunda Yesu Yana Zuciyata. Inakafin Shaitan, Inakafin Shaitan, Tunda Yesu Yana Gefena. Inakafin Shaitan, Inakafin Shaitan, Tunda Yesu Yana Gabana. Inakafin Shaitan, Inakafin Shaitan, Tunda Yesu Yana Kewaye. Inakafin Shaitan,
Tunda Yesu Yana Tarede Mu. Bazamu jiso roba, zamu dokara ga Ubangiji. Hallelujah.